Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Moshin Jimo ke tabbatar mana cewa wasu 'yan bindiga a jihar Kaduna sun halaka wasu zuratan 'yan sanda guda huɗu, yayin da su 'yan sandan ke kokarin ganin sun cafko wasu masu garkuwa da mutane
a shekaran jiya. A bayan nan dai kisan gilla da wasu miyagun kewa jami'an 'yan sandan Najeriya yayin da suke bakin aiki na ƙara cin tsoro ga zukatan fararen hula. Yan makonnin baya, 'yan sanda bakwai cif wasu 'yan bindiga suka bindige lokaci guda a mahaɗar Galadimawa, yayin da ƙarin wasu 'yan sanda biyu suma suka rasa rayuwarsu a yankin Kwali da ke nan Abuja. Wani ɗan sanda ɗaya ya rasa ransa a garin Ilele da ke ƙaramar hukumar Ikwere, kana ƙarin wasu uku suma sun bakunce lahira, yayin da wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta a Romigbo Obio da ke ƙaramar hukumar Akko da ke jihar Rivers. Ko a shekaran jiya ma sai da wani kofar ɗan sanda ya gamu da ajalinsa bayan da wasu 'yan bindiga suka bindige shi a Shatiletalan Fakiyamo a ƙaramar kumar Bomadi a jihar Delta. Comrade Philip Alim Kana, wani ɗan jihar Edo ne, inda 'yan bindiga suka kashe 'yan sanda hudu suka kuma kone motarsu ta sintiri.
Sabula ya faru ba abin jin daɗi ba ne gaskiya. Ma'aikaci wanda suka rasu mun shi fatarsu da family ɗinsu.
Dukkanin 'yan sandan nan 'yan bindigar na kakkashe su ne yayin da suke bakin aiki. To ko me ke jawo hakan? Umar Yusuf, masanin tsaro ne a Najeriya.
Ma'aikatan da muke da su yanzu in ka duba akwai 'yan sakaki a tare da su, inda aka kawo ma'aikaci an ce ya tsare wannan wuri a maimakon ya kula da abin da ya kawo shi, sai kaga sun haɗu wuri ɗaya, kaga kamar ɗan sanda uku huɗu wuri ɗaya suna binciken mota, kuma ka rasa menene ma ake bincike. Tunda mutum hudu sun haɗu a mota ɗaya ana bincike, sauran motoci suna ta wucewa, ai ba a san wane ne ke wucewa.
Na tambayi kakakin shugaban 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ko yaya suke ji da yadda ake karkashe musu jami'ai.
Yana tayar mana da hankali, wannan abu yana tada mutane hankali a kullum, dan haka ake zargin cewa wannan kashe-kashe da ake wa 'yan sanda akwai siyasa a ciki. Ana ganin ta'addanci ne ake kitsawa da zummar a kafa hanzarin yunkurin da wannan gwamnati ke yi na ganin cewa ta biya wa tallata bukatarsa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja.